shi kawai a dade za ku sha kallo in rai ya dade kai wasu gayu ne a Abuja kadan kadan suka zo ta jikina ashe ashe yan bariki ne yanzu komai ta rikice an yi fito kuma mun ga kallon su yan ƙarya ne abin ka suke so sun iya ladabin kunkuru da su samu sarari sa gudu
I got some faith in my devotion. Oh Lord, have mercy.
Allah, kaya.